A ranar 4 ga wannan wata na Agusta da muke ciki ne tsohon mataimakin gwamnan Kano Professor Hafiz Abubakar ya mika takardar sauka daga kujerarsa ga gwamnan Abdullahi Umar Ganduje.
Wannan abu ne wanda yake tilasta ta haife shi domin tabarbarewar dangantaka ta aiki da gwamna na jihar Kano da kuma ma dai dangantaka ta mutuntaka. Wannan dole ya sa na ga cewa tundini ne a ƙarƙashinsa, kuma an kawo wata gaba da bambance-bambancen sun yi nisa. Mutanen jihar Kano sun zaɓe mu a kan tutar jam'iyyar APC.
Farfesa Hafiz Abubakar kenan yake zantawa da muryar Amurka kwana guda bayan ya aje aiki a matsayin mataimakin gwamnan Kano. Yanzu haka dai 'yan siyasa da dama ne ke ci gaba da zaurcin wannan kujera ta mataimakin gwamna. To amma har zuwa wannan lokaci gwamna Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga fitar da wanda zai gaji farfesan ba. Shin ko haka na da wani tasiri ta fuskar doka? Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano.
Shi ofishin gwamna kasan sashi na 176 ne ka fashi, sa'annan daga 176 zuwa kaga 178 zuwa sashi na 183 zuwa sashi na 191 su ne suka wato faɗi ƙa'idoji na zama. So in ka kalle su gaba ɗaya za ka ga abinda ake so a ce shi ne babu yanda za a samu gwamna ba mataimaki. So idan gwamna ya zauna misali ya wuce na ganin kwana 60 tun da yake an ce dole a yi zaben gwamna kwana 60 kafin lokacin zai ƙare. Me yasa? Saboda ba zai yiwu a samu gwamna ba mataimaki ba. So idan aka yi zaben misali gwamna kaga tana mataimaki akai kenan. So duk sa'ilin da aka ce domin idan misali gwamna aka ce ko aka tsige shi ko ya rasu ai kaga mataimakin gwamna ne zai shiga takalminsa, ai kaga ba a ce a sake zaben zabe. So tun da yake haka ne kenan kaga an nuna cewa da mataimakin gwamna gwamna ne idan ba gwamna. So aka gwamna ba mataimakin gwamna ba gwamna idan har ya wuce kwana 60 a ra'ayi na daga yin nake ganin tsarin mulki kamar ya nuna kenan.
Shi kuwa barista Gambo Abdulsalam da ke koyarwa a makarantar koyon aikin lauya ta Najeriya da ke nan Kano na cewa
kundin tsarin mulki na Najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne. Ba za ka cancanci a zaɓe ka gwamna ba, dole sai ka yi nominatin ɗin wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna.
To idan muka duba waɗancan wajibai da ka ambata a baya, za a iya cewa ƙunshin gwamnati a Kano akwai giɓi kenan a halin da muke ciki?
Akwai giɓi tunda shi mataimakin gwamna yana sashi ne shi wanda wajibi ne a tafi da shi wajen zattauwa. To kuma gashi yanzu ba mu da shi, ina ganin cewa akwai wannan giɓin, kuma yana da kyau gwamnati ta yi kokari ta ga cewa ta nada wanda yake mataimakin gwamna domin dai a cike wannan giɓin. To tunda dai constitution ne tsarin mulki ne yace wajibi ne a wannan, to wajibin gwamna ne yana duk da yake dai ni a fahimta ta banga inda tsarin mulki yace ga lokaci ba.
A kan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasa da shekara guda ya rage wa'adin shekaru hudu na gwamnatin jihar Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ya kammala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.